الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 10 ga watan Rajab shekara ta 1434 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan 5 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba da yafi in tambayoyi suna iya gabata na'am wai mutumin da matsayinsa na fasiki Allah ya masa rasuwa akan wannan hali shin wai ya cancanta ai masa addu'ar Allah ya masa rahama a takeice dai idan aka ce ya kamata a farko mu san wane ne fasiki ita kalima ta al-fasik asali a yaren Larabci an ciro ta ne daga al-fisik idan aka ce al-fisik wato shine al-khuruju anid-da'a ma'ana fita gabarin da'a da biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka Ubangiji ta'ala yake cewa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih fa fasaqa ay fa kharaja an amri rabbi ay an ta'ati amri rabbih azza wa jal to dan haka in aka ce fasiki mutumin da ke aikata manya-manyan laifuka shine ake kira da fasiki ko mutumin da yi naci akan kankanan laifuka an gane ku wanda ke aikata manyan laifuka ko kuma wanda yi naci akan kankanan zunubai to wannan shine ake kira da fasiki to kasancewar duk mutumin da ke aikata wasu ayyuka na saban Allah Allah ya karbi rayuwarsa akan wannan hali bai tuba ba to wannan baya nuna cewa ba za a masa addu'ar Allah ya gafarta masa addu'ar Allah ya gafarta masa ya masa rahama haƙƙi ne nashi akan ƴan uwan shi musulmi illa kasancewar ta fuskar tsawatarwa mutum mai daraja baya wucewa gaba ya ma gawo shi sallah kamar yadda malamai suka ce maslaha anan shine kenan jama'a domin su shiga hayyacin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki yin sallah ga mutumin da ya mutu da nauyin bashi akan shi ba dan komai ba dan tsawatar da jama'a cewa su guji bashi a farkon musulunci dan haka kaida malamai suka ce duk wani mutum wanda yake mai ayyuka na saban Allah in Allah ya karbi rayuwar shi akan wannan hali bai tuba ba za a yi masa wanka a yi masa likafani a yi masa sallah a binne shi a makabarta ta musulmi irin yanda ake ma kowa illa kasancewar shugaba mai daraja ba zai shiga gaba ya ma gawar shi sallah Sheikhul Islam Allah ya ji kansa Ahmad ibn Abdul Halim yake cewa in har shi limami bai wuce ba gaba ya masa sallah to muna buƙatar ne masa addu'a abu ya cewa Allah ya masa rahama domin ya hada tsakanin husnaye kyawawa biyu rashin yi mishi sallah wannan galgadi ne da tsawatarwa ga sauran jama'a yi masa addu'a wannan shi ma wani abu ne wanda yake mai kyau na roƙa masa gafara da rahama a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda bayani ya gabata aqidar ahlus sunna wal jamaa musulmi baya kafirta a sanadiyar aikata ayyuka waɗanda suke manya manya na zunubai matukar bi halitta ba a rayuwarka ta matsayin ka na mu'mini inda a kullun a ce nau'i nau'i na ayyuka waɗanda suke na saban Allah manya manyan ayyuka ba dare ba rana su ka sa gaba in dai baka halitta haka ba a matsayin musulmi kake mu'mini kake mai tawayyan imani kaddara cewa dini na Allah sai kai kisan kai sai ka sha giya sai kai zina sai kai kaza duk wasu ayyuka waɗanda suke manya manyan laifuka matukar baka halitta waɗannan abubuwa to matsayin mu'mini kake ba mu da hujjar za mu fitar da kai daga cikin addinin musulunci kamar yanda khawari suka fitar da duk mutumin da yake aikata manyan manyan laifuka suka ce ya kafirta ya fita daga cikin musulunci a sanadiyar halittawa ne mutum yake kafirta domin duk mutumin da ya halitta haram ko ya haramta halak to wannan babu tantama game da kafircin sa to dan haka kasancewar anan za a yi masa addu'ar Allah ya gafarta masa Allah ya yi masa rahama dadin fa'ida wanda ba a masa addu'a ta cewa Allah ya yi masa rahama Allah ya gafarta masa shine mutumin da ya mutu halin yana kafiri ko mun kusacin ka da shi baya halatta kai masa addu'ar Allah ya yi masa gafara Allah ya yi masa rahama kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ammin sa Abu Dalib ya mutu akan kafirci domin kalima ta karshe wadda ta fita daga bakin sa shayi huwa ala millati Abdul Muttalib shi yana kan addinin Abdul Muttalib addinin Abdul Muttalib ko addini ne wanda yake na shirka domin a lokacin da mutuwa ta halarto masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zauna a wurin sa ya ringa bujiro masa da kalima ta la ilaha illallah shaydanu biyu Abu Jahal da Abdullahi ibn Abi Umayya suka ringa wato kange shi game da furta wannan kalima suke ce masa a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu addinin babanka Abdul Muttalib zaka kyamata wanda a karshe dai ya cika da wannan mummunar kalima sai manzo Allah yake cewa wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank manzo Allah yake na rantse da Ubangijin da ya halice ni lalle ne zan roƙa maka gafara ta Ubangiji na matukar ba a taka mun burki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci wannan alwashi sai Allah ya turo sako ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم ubangiji ta'ala yace bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi su roƙa ma mushrikai gafara ko da sun zamanto makusantan su ne bayan ya bayyana gare su cewa in mutu ne ta inda ake gane dan wuta mutumin da ya mutu akan kafirci sai Allah ya ce ai roƙon gafara da Ibrahimu alaihi salam yama mahaifinsa da yace waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wani ta'ala yace bai zamanto ba illa an mau'idatin wa'adaha iya face game da alƙawari ne da yama mahaifinsa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahimu cewa mahaifinsa makiyin Allah ne tabarra'a minhu Ibrahimu alayhi salam sai ya raba hanya da shi ubangiji ta'ala ya jinjina ma bawansa Ibrahim inna Ibrahima la awwahun halim lalle Ibrahimu alayhi salam mai yawan nishi ne saboda tsoron ubangijinsa kuma mai jimri ne dan haka duk mutumin da ya mutu akan kafirci shi kadai ne ba a masa addu'ar ta Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama amma duk saban Allah mumini to wannan in ya mutu za a yi masa addu'ar Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama wato baban da ke bayani game da shine yin tasbihi wato bayan wannan ambaton Allah karshen salloli waɗanda suke na farilla wanda mun wuce da irin zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanda farko dai in ya salamce kafin ya waiwayo ya fuskanci jama'a na cewa astaghfirullah 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سنسيت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سنن سي تسبيه سبحان الله سبحان الله تلاتين دعوكو والحمد لله والحمد لله تلاتين دعوكو الله أكبر الله أكبر تلاتين دعوكو ندهن سي تكي شدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan nau'i ɗaya daga cikin nau'ika guda shida na tasbihin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi bayan sallah ta farilla nau'i na biyu na yin subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 allahu akbar allahu akbar 34 kenan ba tare da cike na darin da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nau'i na uku subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 allahu akbar allahu akbar 33 nau'i na hudu yana yin subhanallah subhanallah 11 والحمد لله والحمد لله قوم شادع الله أكبر الله أكبر قوم شادع نوئي نبير سبحان الله سبحان الله قوم والحمد لله والحمد لله قوم الله أكبر الله أكبر قوم نوئي نشدع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أشرن دبير to dan haka duk wanda ka sai ka aikai daga cikin wannan nau'ika guda shida ka bada iya abinda ake bukata na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kasancewar kamar yanda bayani ya gabata in sunna ta kididdigu ta yawaita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana bukatar ya zamanto yau da gobe mutun ya ringa cancanzawa dan ya zamanto kowanne kai aiki da shi to bayan wannan tasbihi yana karanta ayatul kursi wanda ya faɗa mana sakamakon wanda ke yin ayatul kursi bayan gama sallah ta farilla ba abinda zai sha makance tsakanin shi da shiga aljanna a gobe kiyama face mutuwa shi kuma sakamakon yin wannan tasbihi manzo Allah ya ce duk mutumin da ya yi shi bayan sallah ta farilla za a gafar gafarta masa zanubansa koda sun kai kun hankuli ga yawa. To dan haka waɗannan azkar din sunan su addu'a, abinda ake kiran su du'aul ibada. Dan kar wani ya ce maka ai bayan sallah ta farilla ba a addu'a, ana addu'a amma sunan ta du'aul ibada. Du'aul mas'ala ta Allah ba mu kaza, Allah kare mu kaza, mu yi addu'a Allah ya kare mu da cututtuka, Allah kawo damuna mai albarka, Allah ya kawo kaza, duk ba mahallinta bane ba. Mahallinta lokacin da goshinka yake ƙasa kuma da ƙarshen tahiyya bayan kai salatul ibrahimiya, ka nemi tsari game da waɗannan abubuwa guda hudu zuwa biyar. A wannan lokaci za ka yi du'aul mas'ala, ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza. Amma bayan salamcewa daga sallah ta farilla, addu'ar da za ka yi ita ce du'aul ibada. Su ne waɗannan wato azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Don haka kasancewar addu'a ta jami'i bayan sallah ta farilla wannan matsayin ta bid'a ce, ba ta da tushe a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kuma nan kusa cikin littafin da ake kiran shi Al-Madkhal na Ibn al-Hajj, wanda malamin da yi shi dai ba maliki ne, yake cewa ba a taɓa samu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah ta farilla, manzon Allah ya daga hannunsa yayi addu'a ma mu suna cewa amin. Ko daya daga cikin khalifofinsa guda hudu, yace ko daya daga cikin sahabbansa ba a taɓa samu ba. Don haka yace yin addu'a bayan sallah ta farilla du'aul mas'ala, an gane ko liman ya daga hannu ma mu suna amin, ko kuyi kaza kuyi kaza, wannan matsayin sabida ne, ba shi da mahalli a karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan daman ka'ida ce duk lokacin da baka yi ba abinda aka ce ka yi, to naka da ra'ayinka da son zuciyarka shi zai maye gurbe. Duk lokacin da jama'a suka kashe sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ba abinda zai maye gurbe illa bid'a, ba abinda zai maye gurbe illa bid'a. Mafi yawa zaka samu waɗanda suke irin waɗannan addu'o'in, wallahi tallahi mafi yawan su sun jahilci irin wannan zikiri da ake, wannan addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayan sallah ta farilla. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. ما دام الله يجي كانسا كي تشوا wannan babi ne wanda ke bayani game da hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci a cikin hali wanda yake na bulaguro. Kalimata al-jam'u bainas salatayn, abun nihi game da ita shine bamu wahidatin ila al-ukhra li fi'lihima fi waqtin wahid, hada sallah izuwa al-uwatta, ma'ana az-zuhr a hada ta da al-asr, ko magriba a hada ta da isha, domin a sallace su gaba daya a lokaci daya daya, shine ma'anar al-jam'u bainas salatayn, bamu wahidatin ila al-ukhra li fi'lihima fi waqtin wahid. Shi lafazin as-safar shine malamai suke kira da mufaraqatu mahallil iqamati ala wajhin yusamma safara, rabuwa wato da mahalli wanda yake na zama a bisa fuska wanda za a iya ambatanta cewa bulaguro. Fuskar da a al'adance za a iya cewa wani yayi bulaguro, ka rabu da mazauninka, to wannan shine ake kira. Don haka kuma shi bulaguro a magana mafi rinjaye ba shi da wani adadi na rata na tafiya wanda yake kayyadadde a shari'a, domin babu wani dalili a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kayyade cewa bulaguro sai ya kai adadi kaza. Malamai suka ce kayyadewa wannan ya ci karo da rangwame da sauki na shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita. Shin a cikin jama'a kowa ne ya san cewa iya gwalgwadon lissafin tafiya, kace daga wuri kaza za a iya samun metir dubu kaza ko za a samu kilo kaza? Wani lokaci bulaguran naka kaddara cewa a yau ci gaban da aka yi hanya an auna ta, to ina wanda zai bi hanyar da babu hanya a ciki, misali kamar wanda ya dushi cikin sahara ko kuma wani daji daban wanda babu kwalta, yaya za a yi ya gane cewa yanzu yayi kilo kaza ko bai kilo kaza ba? To dan haka kasancewar a magana mafi rinjaye babu wani adadi wanda yake kayyadadde a shari'a wanda za a ce sai mutun yayi kilo kaza, wanda malamai wasu sun kayyade da cewa sai kai tafiya wanda ta kai mil 48, wanda mil 48 shine farsakhi 16, wanda farsakhi 16 shine wato burdi 4 kenan, wanda kuma in a kilo ne mil 48 zai baka kilo 83, wato da kusan metric 600 da yan kai. To dan haka kasancewar dukkan wasu ko suka kayyade suka ce sai tafiyar da ta kai yini da dare, sannan ya halatta mutun yayi kasar sallah, duk maganganun da suka zo akwai tuka da warwara da cin karo da juna tare da su. Don haka dai ka'ida malamai suka ce dukkan wani suna wanda shari'a ta zo da shi bata kayyade shi ba, to me za a yi? Suka ce fa innahu yurja'u fihi ila ma yata'arafu ima yata'arafu nas, sai a koma zuwa ga al'ada, al'urf kenan, abinda mutane suka san shi. Don haka kasancewar duk lokacin da mutun zai fita bulaguro zai yi tafiya, ya tanadi kaya irin yanda dan bulaguro yake dauka. Shi dai mai bulaguro mun san cewa su da yawa idan mutun zai tafi zai tanadi guzuri, dan kwamfule daya zuwa biyu mutun zai tanade su da dan wasu abubuwa waɗanda suke na buƙatu a halin bulaguro. To duk tafiyar da za a iya kiranta bulaguro, to wannan ita ce ya halatta mutun yayi kasarin sallah. Amma duk abinda a al'adance ba za a kirayi shi bulaguro, to baya halatta mutun yayi kasarin sallah. Mun yi misali cewa yanzu misali mutumin da ya tafi murya, in za mu iya cewa mutumin da ya tafi murya yayi bulaguro, to ya halatta yayi kasarin sallah. Amma idan ba za mu iya cewa ba yayi bulaguro, za mu ce ya tafi unguwa ko ya tafi nan kusa ya dawo, to wannan baya halatta yayi kasarin sallah. An gane ko? Dan haka kenan ka'ida dai Ubangiji ta'ala mi ya faɗa, wa idza daramtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru minas sala, idan kun yi bulaguro a ban kasa Ubangiji ta'ala ya ce ba laifi akan ku ku jama'a ta mu'minai da za ku yi kasarin sallah ne hudu ku dawo da ita wato raka'a biyu. Shi kasarin sallah wato abu ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato hada salloli masu tarayyan lokaci, wannan rangwame ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ma bayinsa, kamar yanda wannan kuma na nuna mana rangwame da saukin shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya zo da ita, domin duk wani abu wanda zai iya zamantowa kunci ne da wahala a kanmu, to Ubangiji ta'ala ya dauke mana shi, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wajtabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj, Ubangiji ta'ala shi ya zabe ku ku al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka Allah bai sanya muku bakunci a cikin addininku, dan haka kenan aka ba mu damar wato hada salloli biyu masu tarayyan lokaci. Al hadithu 33 ba'da al 100, ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. واتو عبد الله بن عباس الله إكرمه سيدا كيشوا مزان الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي نهدا واتو سكانم az-zahr da al-asr a hali wanda yake na bulaguro, shine sai ya ce idza kana ala zahr sayr, idan wato nan kaida abin da ya kamata mu ce al-hadithu 33 ba'da al-mi'a, hadisi kenan na 33 na 133 shine Abdullahi dan Abbas ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na hada tsakanin az-zuhr da al-asr a cikin hali wanda yake na bulaguro sai yace idza kana ala zahri sayr in ya kasance wato akan halin tafiya kenan ba lokacin da yaje ya sauka karin bayani zai zo akan wannan gaba sai yace wa yajma'u bainal maghribi wal isha sannan kuma yana hada tsakanin magharba da isha a wannan nasi Abdullahi dan Abbas na ba mu labarin cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi lokacin da yake cikin halin bulaguro na hada tsakanin waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci ma'az-zuhr da al-asr magharba da isha tare da cewa salloli da Allah ya farlanta mana Allah ya sanya musu lokata waɗanda suke kayyadaddu kowace sallah tana da lokacin ta kayyadaddi wanda baya halatta ka gaggauto da ita kafin lokacin ta dole sai da dalili wanda kuma baya halatta a jinkirta ta kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah wato ta kasance farilla ce abin kayyade ma lokaci akan mu'minai kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya farlanta masa wannan salloli lokaci biyar shi da al'ummar sa a daren da aka tafi saman bakwai da shi washe gari Jibrilu alaihi salam ya sauka a lokacin az-zuhr ya sallaci az-zuhr tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi limanci shi Jibril manzon Allah ya bi shi da lokacin la'asr yayi ya dawo da lokacin magharba yayi ya sake saukowa lokacin isha'i yazo akai lokacin asubahi yazo sannan washe gari hallo ya sake dawowa da lokacin az-zuhr yayi kusan ƙarshen lokacin ta sannan kuma la'asr shi ma kusan ƙarshen lokacin ta magharba haka isha haka sannan asuba haka a wannan kwanuka biyu ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin kowace sallah farkon sa da ƙarshen sa to dan haka kenan asali kwa shine kowace sallah ayi ta a lokacin da ya dace da ita illa kasancewar saukakawar da Allah ya ma bayin sa shine anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk lokacin da muke cikin wani hali wanda yake na kunci wanda na ɗaya daga cikin su shine hali na bulaguro kenan na halatta salloli biyu masu tarayyar lokaci az-zuhr da al-asr mu hada su mu yi su a lokaci guda ko magharba da isha to dan haka kasancewar shi halin da yake ba da damar wato a hada salloli masu tarayyar lokaci halaye ne kamar guda biyar hali na farko dai kar mu manta kamar yanda ya gabata a darasin mu na Bukhari a Arafa da Muzdalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci a Arafa manzon Allah yayi jami'in az-zuhr da al-asr da rana ta fada aka kamo hanya bai yi magharba ba akan hanya sai da yazo Muzdalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jami'in kamar yanda Abu Ayyub al-Ansari Allah in karra masa yadda ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a fi hajjatil wada bainal maghribi wal isha bil Muzdalifa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan Muzdalifa yayi jami'in tsakanin magharba da isha kamar yanda hadisin yake cikin Bukhari sannan kuma akwai hadisi wanda na cikin wato sahihul Bukhari shine hadisin Ibn Shihab az-Zuhri ke cewa Salim Ibn Abdullah Ibn Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle Hajjaj dan Yusuf shekarar da ya fada Makka da yaki a lokacin Abdullahi ibn Zubair da ya fada Makka da yaki ya ci Makka da yaki mai gidansa Abdul Malik ibn Marwan sai ya ce masa abinda nake bukata da kai a matsayinka na wakili na gwamna na kenan yace kar ka sake ka saba ma Abdullahi dan Umar game da duk wani al'amari wanda yake na haji an gane ku to shine kasancewar Ibn Umar da lokaci yayi anan kenan gab da Arafa wurin da ake kiran shi Namira wanda yana cikin wani dan daki da aka masa shi Hajjaji Ibn Yusuf sai Ibn Umar yaje ya tsaya akan kofar yake cewa maza ka fito ya Hajjaji ya fito sai yake cewa ni ya faru sai yake cewa in har kana nihin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu ka fito mu shiga cikin Arafa sai yace to dan dakata mun in watsa ruwa ya dakata masa ya watsa ruwa sannan sai ya fito wanda Salim yake cewa Hajjaji na tsakankani na da mahaifina sai Salim yake ce masa in kunta turidu sunna yace fa hajjiris salata yawma arafa yace in har kana nihin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka gaggauta wato sallah an gane ko shine kenan azhar da al'asr ka gaggauta ka yi su sannan sai yace masa kuma ka takaita kuduba kamar yanda ya gabata a wancan riwaya sai ya zaman to Hajjaji ya kura masa ido sai mahaifin nasa Ibn Umar yace kwarai abinda yaro ya gaya maka haka ne to shine sai yake cewa innahum kanu yajma'una baina dhuhri wal asri fi sunna yace abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magabatan kwarai suna jami'in tsakanin az-zuhr da al-asr a nan Arafa Ibn Shihab sai nace yake cewa sai na fada ga Salim nace a fa'ala zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma'ana jami'in tsakanin az-zuhr da al-asr a nan Arafa Salim sai yace wa hal yattabi'una bi zalika illa sunnata ai in kaji an ce magabatan kwarai suna bin sunna kaza ba sunnar kowa ba suke bi illa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai a takeice wannan shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hali na farko kenan wanda yake bada damar hada tsakanin salloli guda biyu masu tarayyar lokaci kenan shine Arafa kuma da Muzdalifa dama ta biyu shine kamar yanda anan hadisin da muka karanta Ibn Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Laguru ya kasance yana hada tsakanin az-zuhr da al-asr kuma yana hada wato tsakanin magariba da isha to illa kasancewar kamar yanda hadisi yake cikin musnad na al-Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da sunan na al-Imam Tirmidhi Mu'adh ibn Jabal Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a yakin Tabuka izartahala qabla zayg ash-shams idan manzon Allah ya labta kafin rana ta karkata akhra dhuhra manzon Allah sai ya jinkirta sallata az-zuhr hatta yajma'aha ila al-asr yusallihi ma jami'a manzon Allah sai ya dan jinkirta ta zuwa lokacin la'asar sannan sai ya sallace su gaba daya kenan anan me muke so mu gane in ya fara bulaguro kafin rana ta gushi kamar misali 12 ka fita bulaguro to irin haka manzon Allah sai ya jinkirta az-zuhr a lokacin la'asar sai ya sauka sai ya sallace su gaba daya sai ya ce wa izartahala ba'da zayg ash-shams idan ko ya fara bulaguro bayan gushewar rana sallar zuhr wal asr jami'a thumma sara manzon Allah sai ya sallaci az-zuhr da al-asr gaba daya in yaso kuma sai ayi ta yi haka kenan in ya fara bulaguro kafin rana ta fada manzon Allah sai ya jinkirta magariba in lokacin isha yayi sai ya sauka sai ya sallace su gaba daya in ko bayan rana ta fada ne zai fara bulaguro a wannan lokaci sai ya magariba take yanke sai ya kawo isha in yaso ayi ta yi to wannan shine yake nuna mana cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake illa kasancewar koda haka bai samu ba to dan haka wannan hadisi na nuna mana halaccin kowacce kana iya sallatar ta a lokacin kowacce in ma ka gaggauto la'asar ka hada ta da az-zuhr ka yi su a lokacin az-zuhr ko ka jinkirta azhar sai ka hada ta da la'asar kai su a lokacin la'asar magariba sai ka gaggauto isha kai su kenan a lokacin magariba ko kuma ka jinkirta magariba in lokacin ta ya fita lokacin isha ya shiga sai ka hada su kai don haka kowanne ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jam'u taqdim wato da jam'u ta'khir kaga anan da yake cewa ya kasance idan ya fara bulaguro kafin rana ta gushe in lokacin azhar yayi sai ya ki sauka sai lokacin azhar lokacin la'asar yayi sai ya sauka sai ya gama azhar da la'asar gabaɗe in ya fara bulaguro kafin rana ta fada in rana ta fada bai ya tsayawa yayi magariba sai in lokacin isha yayi sai ya sauka yayi magariba take yinke kuma ya kawo isha wannan kenan shine ake kiran shi jam'u ta'khir na cewa in ya fara bulaguro bayan rana ta gushe take yinke in yayi azhar sai ya kawo la'asar an gane ku in yayi azhar sai ya kawo la'asar in ya so ayi tai haka ne in bayan rana ta fada ne ya fara bulaguron take yinke in yayi magariba sai ya kawo isha tare da cewa lokacin isha bai ba in ya so ayi tai wannan shine kenan ake kira da wato jam'u taqdim sannan hali wanda yake na uku wato shine ruwan sama ko tsananin sanyi ko wata guguwa ko wani duhu ko wani cabi to wannan duka hali ne wanda yake bada damar wato a hada salloli biyu masu tarayyar lokaci hadisi na cikin Bukhari da Muslim Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء يكي تشوى مزان الله صلى الله عليه وسلم عبرن المدينة مزان الله يا صلى صلى ركعة بقوي در ركعة تقص ميكي نهي در ركعة بقوي مغربة لإشاء غاوكو غاهدو بقوي me yake nihi da takwas az-zuhr da al-asr sai ayyub ibn abi tamima yake cewa la allahu fi lailati matira qala asa yake fada ga malamin sai yace ta kan iya yuwa a dare ne wanda yake na ruwa yace tabbas ko haka akai wanda kuma akwai hadisin da abdullahi dan abbas yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwa ba iska ba wani tsoro da lokacin azhar yayi ana birnin Madina manzo Allah da yayi azhar take yanke sai ya kawo la'asar da lokacin magariba yi da aka yi magariba kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya kawo isha sai aka tambaye Abdullahi dan Abbas menene sababin yin haka sai ya ce manzo Allah yayi haka ne dan kada ya jefa al'ummarsa wato a cikin kunci don haka kasancewar wannan jam'i shi ma jam'i ne wanda yake tabbatacce a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da irin wannan yanayi ya samu al'umma ruwan sama wannan dangane da ruwan sama kusan hali guda uku ne kamar yanda malamai suka yi bayani ɗaya bayan ɗaya cewa idan hadari ya gangamo ana kyautata zaton saukar ruwa wanda kasancewar ruwa yakan iya sauka kenan mutane su shiga cikin wani hali wanda yake na daban wanda in har an yi sallah ta magariba kenan kasancewar a dawo masallaci ayi isha zai zamanto akwai wahala to wannan dama ce wanda take bada a hada tsakanin magariba da isha ko azhar da la'asar hali na biyu ana ruwa ba a gama ba to a irin wannan lokaci sai a sallaci azhar take yanke a kawo la'asar ko ayi magariba take yinke a kawo isha hali na uku bayan an gama ruwa galima wanda kasancewar kowace sallah a zo ayi ta a lokacin ta a koma gida sannan a dawo misali ayi azhar a koma gida in lokacin la'asar yayi a dawo ko ayi magariba in lokacin isha yayi a dawo akwai wahala akan jama'a to wannan shi ma dama ce wanda take bada a hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci an gane ku to dan haka kasancewar kuma ba bambanci tsakanin azhar da la'asar tare da cewa al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya bambanta yace ana iya hada tsakanin magariba da isha amma banda azhar da al'asar menene sababi yace domin magariba da isha sun fi kasancewa akwai wahala a wannan lokaci to dan haka kuma wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas raddi ne akan sa Allah ya ji kansa kamar yanda shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama azhar da al'asar ya gama kuma ya gama magariba da isha kuma ba ruwa ba tsuro ba wata iska aka tambaye shi me yasa sai yace domin kada ya jefa al'ummarsa cikin kunci kenan dan haka kayyade magariba da isha ba tare da azhar da al'asar ba wannan babu dalilin da zai tabbatar da haka sannan kuma malaman Hanafiya sai suka ce irin wannan jami'i za a yi shi wani jami'i da ake kiran shi aljam'u suri wanda kuma malaman Malikiya kamar yanda yake cikin iziya shi ma haka ya siffanta cewa haka za a yi wannan jami'i me ake nihi da aljam'u suri suka ce in lokacin magariba yayi za a yi kira idan aka yi kira akan lokaci to amma ba za a yi sallar ba sai a jinkirta sai an kai daidai fadawar jan fadawar rana wanda a Hausa ake kiran shi hantsin gwabro a wannan lokaci sai a tada iqama ayi magariba in an gama kai tsaye kuma sai a sake kiran sallah sannan a sake tada iqama a sallaci sallar isha kenan an kai ita magariba ƙarshen lokacin ta wanda farkon lokacin isha ya zo to haka suka ba da sifar iya abinda za a yi aljam'u suri to wannan jami'i nasu ya ci karo da abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba maganar wani jami'u suri iya abinda manzon Allah ya nuna mana kowace kana iya yin ta a lokacin yalwarta a duk lokacin da ka samu dama in azhar ce a lokacin da kai tsaye sai ka kawo la'asar ka hada ta in a lokacin la'asar ne sai ka kawo wato ita azhar din ka hada ta da la'asar kai kamar yanda a lokacin magariba sai ka gaggauto isha ka hada kai in ma kai jam'u ta qadim ko kai jam'u ta akhir ba maganar cewa yin jam'u suri kuma kasancewar kiran sallah din ta ake in za a yi wannan jami'in kamar yanda Jabir ibn Abdullah al-Ansari haka yace mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jami'in tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci a nan Muzdalifa da Arafa kiran sallah ɗaya akai amma kowace sallah an tada mata iqama Abdullahi dan Mas'ud kamar yanda hadisi yake cikin Bukhari shine ya sanya akai kiran sallah biyu kuma kowace sallah aka tada mata iqama malamai suka ce wannan aikin sa ne ya ci karo da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka dole ka ajiye masa ka dawo abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi hali wanda yake na hudu shine hali wanda yake na rashin lafiya an gane ku dan haka kuma anan fadakarwa kasancewar so da yawa zaka gani ga halin ya samu na a hada salloli guda biyu sai a ki hadawa in ma kasancewar kawai sai a yi magariba jama'a sai su koma wasu gida zan dawowa masallaci ya kowa ya salla a gida wannan saba ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ya damar da aka bada na a hada sallolin amma sai a ki wasu ko kawai sai dai a yi wake da shinkafa menene kasancewar magaribar an yi ta kuma wai kafin lokacin isha yi kuma taki sai a tashi a kawo isha kafin lokacin isha yi zuwa jimawa ba jami'in ba aka yi zuwa jimawa ga lokacin isha bai shiga ba a wannan lokaci kuma sai a yi kiran sallah yi wanda daman bayani ya gabata duk lokacin da ka isharar masallaci Hausawa suka ce za ka yi ta kasuwa in dai ba ka yi ba abin da aka ce ka yi na karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai na shaidani tun daga dama ce aka bada rangwame ne aka yi a hada tsakanin wannan salloli sai mutum ya ki hali wanda yake na hudu shine rashin lafiya rashin lafiya na ɗaya daga cikin abin da ke bada damar a hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ayar da muka karanta dazu wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Ubangiji ta'ala bai sanya muku wani kunci a cikin wannan addini ma'ana game da duk abin da ya shar'anta muku kuma haka Allah ya ce wala 'alal maridi haraj babu wani kunci ba laifi ga wanda yake marar lafiya to dan haka kasancewar duk lokacin da marar lafiya ya bukatu zuwa hada tsakanin salloli guda biyu to wannan ya halatta ya hada tsakanin su babu wani laifi a kansa Ibn Kathir Allah ya ji kansa da yazo tafsirin wannan aya kuma ji tabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj sai ya ce ubangiji ta'ala ma kallafakum ma la tudikuna Allah bai dora muku ba abinda ba ku da iko da shi game da shi sai ya ce wa ma alzamakum bi shay'in yashqu alaikum ubangiji ta'ala bai taba lazumta muku wani abu wanda zai tsananta akan ku illa ja'ala Allahu lakum farajan wa makhraja face sai Allah ya nuna muku ina ce mafita sai ya ce fa salatu allati hiya akbaru arkanil islami ba'da shahadatayn salla wadda ita ce mafi girman ginshikan musulunci biyar bayan kalimatu la ilaha illallah sai ya ce tajibu fil hardi arba'a a hali na zaman gida wajibi ne mutum yayi raka'a hudu sai ya ce wa fi safari tuksaru ila sunnatayn ila sintayn in a halin bulaguro ne sai a takaita take nan akan raka'a biyu sai ya ce wa fil khawfi yusalliha ba'dul a'imma raka'a wanda a hali wanda yake na yaki an gane ko akan iya sallatar ita sallah ta azhar ko ta la'asar ko magriba wannan ko isha an gane azhar ko la'asar ko isha akan iya sallatar ta raka'a ɗaya tak wanda karmu manta bayani ya gabata hadisi ne tabbatacce raka'a ɗaya tak manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallata da jama'a a salatul khawf wanda kusan nau'i takwas ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in har ma yaki yayi turnuku za a iya yin sallah ana kan abun hawa sawa'an an fuskanci alƙibla ko ba a fuskantarta haka in kana halin bulaguro an halitta maka kai sallah ta nafila akan abun hawanka koda baka fuskantar alƙibla in baka da ikon yin sallah a tsaye manzon Allah ya ce kai a zaune in baka da ikon yi a zaune kai a kwanci akan hakarkarinka to dan haka kasancewar anan marar lafiya in ba shi da halin yin kowace sallah a lokacin da cewa akwai wahala a kansa to ya halatta yayin jami'in su dan haka kenan anan abinda ba a bukata mutum ya maida abun al'ada kenan shi wannan marar lafiya in ma yayin jami'u ta qadim ko yayin jami'u ta akhir kamar yanda ya gabata in lokacin azhar yayi take yake in yayin azhar sai ya tashi ya kawo la'asar ko kuma in lokacin azhar yayi sai ya jinkirta azhar din a lokacin la'asar sai ya tashi ya azhar din kuma take yake kawo la'asar haka nan a lokacin magriba in ma yayin jami'u ta qadim da zaran rana ta fada in yayi magriba take yake yi isha in kuma yana bukata sai ya jinkirta in lokacin isha yayi take yake sai ya tashi ya magriba sannan ya kawo isha dan haka ai hadisi ya gabata Abdullahi dan Abbas ne yace manzon Allah yayi ba ruwa ba iska ba wani tsoro me yake nihi da aka tambaye shi yace manzon Allah yana nihin kar ya kuntata ma al'ummarsa dan haka duk lokacin da marar lafiya ya samu kunci a cikin lamarin sa to yakan iya hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci sannan hali wanda yake na biyar shine wata bukata wadda take mai bujurowa in wata bukata ta bujuro maka wanda yanke wannan aiki da ka sa gaba kai kowace sallah a lokacin ta akwai tsanani akwai wahala akan ka to ba laifi kakan iya yin wannan jami'i kamar yanda Salim ibn Abdullah ibn Umar daga mahaifinsa Abdullah dan Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza hadara ahadakum al'amru yakhsha fawata falyusalli hadhihi as-salah yani al-jam'u baina as-salatayn manzon Allah yake cewa idan wani lamari ya bujuro ma dayanku yana tsoron kucewa wannan lamari manzon Allah yace to yayin sallaci irin wannan sallah ma'ana yayin jami'i tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci wannan hadisi ne kyaukyawa kamar yanda yana cikin wato sunanin Nasa'i don haka anan bukata kenan duk wani abin da ka tabbata cewa yankewa kai kowace sallah akan lokacin ta akwai tsanani tare da kai to anan kana iya hada su yanzu misali kasancewar mutum ne wanda yake da sana'a ta gashin burodi ko mutum ne wanda yake misali mai dahuwar abinci wanda ya riga ya dora tukunya ko wanda ya riga ya sanya burinsa a cikin wato fur wanda kasancewar yankewa yayi kowace sallah a wannan lokaci zai iya kai wannan burodi ya kone anan malamai suka ce shi ma yayi wata bukata ta bujiro masa wanda ya halatta yi jami'i tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci saboda kasancewar in yayyanke yayi kowace sallah a lokacinta to kasancewar anan zai iya yin asara to anan ya halatta yi jami'i illa kasancewar duk wanda ya san irin wannan al'amari zai iya faruwa to malamai suka ce tunda farko ya dau mataki dan amma abinda ba a bukatar ya mai da haka al'ada dan yana wannan sana'a a kullun yace jami'i zai yi tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci misali yanzu kamar misali likitoci da suke shiga misali wani yanzu za a masa operation za a dauke tsawon lokaci awoyi ana aiki ba a gama ba to a irin wannan hali su ma suna da damar da za su yi jami'i tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci haka misali waɗanda za su shiga ɗaki wanda yake na jarrabawa wanda in an shiga akan iya kwashe wasu awoyi kafin a fito to a irin wannan lokaci shi ma akan iya yi amma in ka tabbata za a iya fitowa lokacin sallah bai fita ba kana iya bari in lokacin an fito sannan kai sallar ka saboda lokacin ta bai riga ya wuce ba kuma kana da damar kenan anan da za ka yi jami'i tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci kenan don haka dai anan mu gane waɗannan halaye guda biyar su ne suke ba mutum damar ya hada salloli biyu masu tarayyar lokaci hali na farko kenan jami'i a Arafa da Muzdalifa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hali na biyu kenan bulaguro hali na uku kenan ruwan sama ko wata guguwa ko duhu ko cabe hali wanda yake na hudu kenan shine kasancewar rashin lafiya hali wanda yake na biyar wato bukata wadda take bujirowa to a wancan mun wuce sai yake cewa wato idza kana ala bahri sayr in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance akan halin tafiya me zaka iya fahimta anan kenan in a zaune ne lokacin da ya isa garin da yaje kenan ba maganar jami'i to illa kasancewar kamar yanda yake cikin al-muwatta ta al-imamu malik wato Mu'adh dan Jabal a cikin hadisin ya kawo ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallah wato a yaki na Tabuka manzon Allah ya jinkirta sallah ta az-zuhr manzon Allah sai ya fito da lokacin la'asar yayi manzon Allah ya sallaci az-zuhr da la'asar gaba daya yace thumma dakhala sannan manzon Allah sai ya shiga kubur da aka masa thumma kharaja fa salla al-maghrib wal isha jami'a sannan manzon Allah sai ya fito ya sallaci maghriba da isha gaba daya al-imamu shafi'i a cikin littafin sa mai suna al-umm sai yace qauluhu dakhala thumma kharaja la yakunu illa wa huwa nazir fadar cewa ya shiga ya fito wannan baya kasancewa sai ga wanda yake sauke a wuri kaga ba ana kan halin tafiya bane dan haka sai yace falil musafir an yajma'a nazilan wa sa'ira matafi ya halatta yayi jami'in tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci az-zuhr da la'asar ko maghriba da isha a halin yana kan tafiya ko kuma lokacin da yaje garin da yaje duka yana da wannan dama guda biyu dan haka ibnu abdulbar sai yake cewa wannan shine mafi bayyanar dalili wanda yake mai da martani akan cewa mutum ba zai yi jami'i ba sai in tafiya ta tsananta da mutum kamar yanda yace idza jadda bihi sayy an gane ko wannan ana zaune ne ko ba ana cikin halin tafiya bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada az-zuhr da la'asar ya koma ɗakin sa zuwa jimawa da lokacin maghriba ya fito ya sallaci maghriba da isha kenan sharadin cewa sai in tafiya ta tsananta wannan ba sharadi bane ba koda tafiya babu tsanani in dai bulaguro ne ko a jirgin sama kake to kana da halaccin da zaka hada tsakanin az-zuhr da la'asar ko maghriba da isha to anan ina maganar cewa sai mutum yayi niyyar jami'i maganar niyyar jami'i bata mata su ba dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo Arafa manzon Allah yayi az-zuhr bai ce ma ba sahabbai ku yi niyya zamu hada da az-zuhr ana sanin cewa manzon Allah ya sa aka tada iqama ya kawo la'asar haka da aka zo Muzdalifa da yayi maghriba ta kiyanki sai yace ya sa aka tada iqama aka kawo isha maganar cewa sai kai niyyar jami'i wannan baya da tushe a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ba a taba samun inda manzon Allah zai yi jami'i tsakanin salloli guda biyu yace ma sahabbai ku yi niyyar jami'i an gane ko yana ɗaya daga cikin kenan wanda malaman malikiya suka ce sai kai niyyar jami'i da kuma maganar zamu kai zamu je insha Allah akan shi halin bulaguro shi ma wasu malamai suna cewa sai an yi jami'i wannan sai an yi niyya cewa limami yana yin niyyar shi limami ne a cikin hali guda hudu kenan anan kasancewar ba maganar niyyar jami'i to game da ita shi wannan jami'i na salloli guda biyu masu tarayyar lokaci wato kasancewar babu bambanci kamar misali a dare wanda yake na ruwan sama tsakanin wanda gidan shi yake kusan masallaci da wanda yake nesa ko kana makwabtaka da masallaci to wannan ya halatta ka zo a yi jami'i da kai magariba da isha ko azhar da la'asar kenan anan ba sharadi bane cewa sai gidan mutum yana nesa da masallaci sannan kuma kasancewar shi wanda aka rigaye shi da wani bangare na sallah kenan a irin wannan jami'i da za a yi kenan anan in har sallah ta farko wani yanki ya kuce masa tare da liman to kasancewar anan ba maganar kenan shi yayi jami'i in misali an yi azhar an gama sannan ya zo ana la'asar ni za a yi sai ya bi limami kawai da niyyar azhar amma ba maganar in an gama azhar kai tsaye ya tashi ya kawo la'asar shine malamai suka ce sura ce kamar guda hudu sura ta farko mutumin da yazo ana sallar azhar ba a gama ba ya samu raka'a daya ko biyu ko uku kenan anan kasancewar in ya samu raka'a daya ko ya samu raka'a biyu lokacin da ya ci ko abin da ya rage masa kai tsaye yana iya tashi ya kabbara ya bi liman ka samu biya azhar da aka salamce sai ka tashi ka ci kobiyin ka suna da asar kuma sannan sai ka riske su in yaso ayi da kai ko magariba ka samu daya ko ka samu biyu idan ka ci ko abin da ya rage maka sai ka tashi ka bi su hali na biyu kenan mutumin da yazo a kusan karshen kenan gama sallah ta azhar ka zo sai ka isko liman ya dago daga ruku'u a raka'a ta karshe ko ka same shi a zaman tahiyya baka samu komai ba daga cikin wannan sallah to jami'i ya kuce maka an gane ku jami'i ya kuce maka iya abinda zaka bi shi kenan illa asar ce za su yi sai ka bi su da niyya azhar su suna la'asar kai kana azhar in ka gama azhar shikenan an gane ku zuwa wani lokaci kenan in lokacin la'asar yayi sai ka tashi in lokacin la'asar ka jinkirta in lokacin la'asar yayi sannan ka je kai haka nan in ka zo an gama sallar magariba baka samu komai ba to abinda zaka yi kenan sai ka bi su da niyyar magariba an gane su suna isha sai ka bi su da niyyar magariba in ka bi su da niyyar magariba kenan in aka samu wannan ka samu raka'a uku to anan ne malamai suka ce zaka yi niyyar ka dai ta rabuwa da liman sai ka salamci wannan ta hudu kafin ya kawo sai ka tashi ka kabbara ka bi shi saboda ita magariba uku ce ka zo an gama magariba kenan sallar isha ce ake sai ka kabbara ka bi shi isha da aka yi uku kai sallah ta cika me zaka yi sai ka zauna in ka zauna kai tahiyya sai ka yi niyyar ka dai ta a zuciyarka ma'ana sai ka salamce take yanke kuma sai ka tashi kafin ya kawo nan ta hudu sai ka kabbara sai ka bi shi gaba daya anan ka samu jami'i na'am hali wanda yake na hudu kenan kasancewar kenan mutumin da yazo misali bayan an gama raka'a ta farko a sallar isha ko raka'a biyu kaga in an gama raka'a ta farko a sallar isha kai kuma daman ba kai magariba ba anan me zaka yi sai ka bi su da niyyar magariba kenan anan dole liman in ya salamce ka salamce ba maganar kenan ka ta kai ka salamce ka tashi ka kawo me yasa saboda raka'a ta farko ta kuce maka ko sama da haka to kasancewar kuma shi wannan jami'i na kasancewa a masallaci don haka jama'ar da suke da wani dan mahallin su a wurin da suke sana'a ma'ana suke sallah ba maganar wurin da ake kiran shi musalla na a zo a yi sallah kowa ya watsi ya je ya shiga sha'anin shi nan ba maganar a yi jami'i an gane ko haka nan ko a cikin gida jama'ar da suke hada a cikin gida ba maganar su yone saboda babu wata wahala a kansu shi iya daman abin da yasa anan saboda akwai kunci na ka fito ka je masallaci sannan ka dawo amma wannan wuri ne a wurin sana'ar ku ko ke bance shi in lokacin sallah yayi ku hadu ku yi musalla ne ba masjid bane musalla ne to wannan ba maganar aljami'i a cikin sa saboda illar da malamai suka kalla a wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas me yasa manzon Allah yayi haka sai yace dan kada ya kuntata ma al'ummarsa dan haka kuma anan jama'a bayan kun zo masallaci an gama wannan jami'i shin ku za ku iya haduwa ku yi jami'in ku malamai suka ce ba za ku yi ba duk masallacin da yake da limami ratibi in dai aka riga aka yi wannan jami'i to ba maganar wata jama'a ta zo ta yi jami'i amma in ta riga ta yi jami'in kuma sallah ta yi ba maganar a saki domin kasancewar ka'ida ce duk masallacin da yake da limami ratibi an karhanta maimaita yin jami'i so bi ba dan komai ba dan toshe kafa wanda take ta fitina jama'a ta musulmi a kullun abin da ake bukata wato shine haɗin kai na insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.